الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس sha'uku ga watan safar hijiran ba'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 7 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiyyar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam zamu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba to a yau muna gabatar da karatu na mustalahul hadith wato littafin nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar idan ba manta ba mun yi darasi kusan 13 wanda wannan zai zamo darasi na 14 kenan satin da ya gabata darasin da ya gabata mun tsaya ina jin shafi na 22 ko haka ne za mu tashi farkon shafi na 23 koko ko dai shafi na 23 muka tsaya za mu tashi farkon shafi na 24 za mu tashi wal musnad an ganshi wal musnad So, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Yada bayani akan Watu yapara bayani akan Abundi Shafi Al-Isnad Chambayri Echi Summa Al-Isnadu Ima an yantahiya ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama Tasrihan Au Hukuman min qaulihi sallallahu alaihi wasallama aw fi'lihi aw taqririhi har zuwa karshen abinda ya ambata wanda ya kawo su al-marfu' al-mawquf al-maqtu' to sai wal musnad sai riwaya wanda ake kira da al-musnad ko hadisi wanda ake kira da al-musnad سيتي مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال تورن معلما حديثي idan suka ce al musnad to suna nufin marfu'u sahabi wato magana da sahabi ya jingina ta ga manzon Allah kamar Abu Huraira yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama kaza ko abdullahi dan umar ko wasun su daga cikin sahabbai to wannan shi ake kira da al musnad a tarifin wasu malamai to sai ce bi sanadin tare da isnadi wanda yake zahiru huttisalu isnadin wanda a zahirin sa za a ga kamar ba matsala ya sadu wato babu al-inqita a zahiri kenan kaga ba a hakika ba a hakika zai iya yiwa ba ba muttasili bane amma a zahirin sa to za a ga kamar hadisin ko kuma isnadin ya riga ya sadu babu wata matsala a kansa to wannan shine ta'rifin da shi al-Hafiz Ibn Hajar wato ya zaba daga cikin tarifai da malamai suka yi wanda wasu sun faɗi sabanin haka wasu suka ce al-musnadu shine al-marfu sai suka yi tsayin sa nan cewa don maganar da aka jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ake kira da al-musnad ita ake kira da al-musnad to ce wanda yayi marfu sahabiyyin to kaga wannan ya fitar da marfu tabi'in idan tabi'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza to wannan ba a kiran sa da al-musnad ana kiran sa da al-mursal haka in tabi'u tabi'ina shi ma yace manzon Allah yace to shi ma wannan hadisi ba a kiran sa al-musnad sai dai a kira shi da al-maqtu wanda yayi bayani a baya to da yace bi sanadin zahiruhu ittisal shi kuma wannan yana iya nuni kenan zai iya yiwa a hakika ma isnadin ma bai hadu ba kamar misali a isnadin yazan wato rawi ya dai mu'asara da malamin sa amma bai sarraha cewa ya hadu da shi kuma ya karbi magana daga gare shi ba sai ya jingina masa wannan lafazin kila ya amfani da an'ana to kaga wannan a hakika baya nuna ittisali amma dai tunda sun yi mu'asara to zahirin na nuna cewa mi yauwa ba matsala ya ji daga gare shi to shi yasa ya kawo wannan to sai ce fa in qalla adaduhu to nan zai yi bayani akan karkasuwar shi al-isnad ta fuskar daukakuwarsa ko kuma kishiyan haka idan adadin rijalu na isnadi suka karanta kila bai wuce mutum 1 2 3 zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kaga qalla al-adadu misali kamar a ce wato daga Malik daga Nafi shi kuma daga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga isnadin ba yawa Malik sai Nafi shikenan sai Abdullahi dan Umar to haka zaka samu wasu isnadan zaka gansu takaitattu ne musamman in kana karanta kitabul muwatta zaka ga mafi yawa isnadan da yake kawowa zaka ga takaitattu ne sabanin irin su sahihul bukhari sahihul muslim wanda hadisi sai ka ganshi da mazaje 7 ko sama ga haka to idan ya kasance marwaitan sa sun karanta fa in ma an yantahi ila annabi ko dai isnadin ya tike zuwa ga annabi kamar ce isnadi daga maliku shi kuma daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in ka duba kitabul muwatta zaka ga wannan da yawa to wannan na farko kenan isnadi rijalu din sa ba su da yawa sannan kuma ya tuke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ila imamin zi sifatin aliyatin ka shu'batin ko kuma a isnadin bi ya tuke zuwa ga wani malami wanda yake malami imam ne an gane zi sifatin yana dauke da wata sifa aliyatin madaukakiya kamar a ce misali faqihi ne to a malaman hadisi in kaji an ce malam wani faqihun ne to wannan sifa ce ta yabo kari akan abin da yake akai ko kuma a ce yana da karfin harda ko kuma a ce abin nan zuttasnif ne yana da yawan rubuce rubuce da sauransu ko kuma dai wasu sifofi da za a iya kawowa sai ce ka shu'batin sai baka misali kamar shu'ba ibn al-hajjaj suna da yawa kamar al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam malik al-thawri suna nan da yawa wanda dukkanin su a'imma ne sannan kuma suna dauke da banda zaman su sikatu suna dauke da wasu sifofi da suke karfafan abin da suke suka ruwaita amfanin wannan da wani zai zo ya saba musu to tasu riwayan za a rinjayar akan tashi wanda shi bai kai su karfi ba ina fatar an gane bai kai su karfi ba to aka samu wani zubin isnadi cikin shi yana dauke da wani babban malami an gane yawwa to daga inda isnadin ya fara zuwa ga wannan babban malamin to shine yake magana anan ba yana magana akan abin da ya biyo bayan malamin ba kamar a ce bayan shi uba da sauransu saboda galiban in rawi ya zama sika har da irin wannan matakin to malaman sa ma zaka ga su ma manya ne to shi yasa ba a damu da yi maka bayani akan na saman sa ba sai aka yi maka bayani akan na kasan sa yawwa to sai isnadin ya tuke zuwa gare shi kuma su din ba su da matsala eh to kaga bambancin shi da wancan na farko shi wancan ya tuke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yiwa ma cike yake da a'imma eh kamar Malik din da aka ambata yawwa kaga Malik imamun ne shi ma Nafi'u shi ma imamun ne Abdullahi dan Umar kuma kaga sahabi ne yawwa to sai aka samu wani isnadin kila an samu kamar shi Maliku din ko shi Shu'ba din ko al-Imam al-Bukhari ko al-Imam Muslim da sauransu to shi yake magana anan to shine zai yi ma bayani akai sai ce fal awwal wancan na farko shine wanda yake a ma qalla adaduhu summan tahailan nabi shine wanda ruwatu dinsa sun karamta rijalul isnad sannan kuma ya tuke zuwa ga manzon Allah to wannan shi ake kira da al-ulul mutlaq shi malaman hadisi suke kira daukaka yawa mutlaqa saboda kaga ita ba kayyade ta zuwa ga wani abu ba ba uluwi ne nisbi ba ko al-muqayyad wannan daukaka ce saboda haka in ka samu irin wato ka samu hadisi da irin wannan isnadi to baka da matsala ba wani wanda zai iya cin karo da kai sai dai wanda ya zo da irin wannan isnadin da ka zo da shi wasani shi kuma na biyu shine ma qalla adaduhu ko wantaha ila imamin zai sifatin aliyatin ka shubatin wa gairihi shine isnadin da maruwaitansa sun karanta sannan kuma ya tuke zuwa ga wani babban malami wanda yana dauke da wata sifa madaukakiya to wannan shi ake kira da al-ulun nisbi daukaka ta nisba kaga nisba zuwa ga shi malami yanzu shi wannan malamin ya kawata isnadin an gane da za a samu wani isnadi wanda shi ma lahiya lau yake amma bai dauke da irin wannan limami sai ya ci karo da wannan hadisin da yake dauke da wannan isnadi kuma cikin sa akwai irin wannan limami to aka rinjayar da wannan akan wancan an gane kaga kenan malami ya kara masa ni ya kara masa karfi to ina da a ce ma duk isnadin ma silsila ce zahabiya kaga ai magana ta kare to wannan shine abin da Al-Hafiz yake son a gane har ko yaushe ita hanya da ake kokari a tabbatar da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama to ana kula da wannan kuma amfanin sanin wannan shine dan malami mujtahidi ya samu damar tarjihi lokacin da aka samu at-ta'arud shine hikiman kawo maka wannan wafihi to yana daga cikin kashikashan shi wannan nabiyin shine al-ulun nisbi shi ma ya kasu kashi-kashi to kashikashan sa ne za a yi ma bayani anan to wafihi ya tabbata akan nabiyin nan an-nisbi al-muwafaqatu wato ya sake yin wasu rassa shi al-ulun nisbi din nan to akwai wasu hawaye karkashin sa wanda suka yi indimaji a cikin sa to akwai abin da malamai suke kira da almuwafaqatu eh muwafaqa dacewa kaza ya dace da kaza shi ake kira da muwafaqa to amma a luga kenan a wurin malaman hadisi sai malai ya ce wahiyal wusulu ila shaykhi ahadil musannifin min ghairi tariqihi wato almuwafaqa shine malami ya ruwaici hadisi kamar misali al-Imam al-Bukhari an gane ya ruwaici hadisi ga malamin sa ko shi al-Imam Malik ya ruwaici hadisi ga malamin sa to sai a samu wani malami daban kamar An-Nasa'i ko At-Tirmidhi ko Abu Dawud sai ya ruwaici wannan hadisin amma da wata hanya ta daban amma kuma ya tuke zuwa ga malamin shi al-Imam Malik din ko al-Imam al-Bukhari to kaga yayi muwafaqa da shi ko ba haka ba to wannan ana kiranta da yawwa al-muwafaqa yawwa kamar misali muna da Zaidu muna da Amr suna da malami misali kamar a ce Muhammad to da Zaidu din nan da Amr sai suka ruwaye magana daya an gane amma kowannen su hanyar da ya bada labari da ba amma kuma duka dai magana ta tuke zuwa ga wancan malamin nasu wanda suka yi tarayya wajen to wannan shine ko kuma wanda aka yi tarayya wajen tabbatuwar maganar wurin sa to wannan shine to ana kiranta da almuwafaqa to shi ma duk wannan yana daga cikin bangaren bangare na al-ulun nisbi sai ce wa fihi to a cikin sa hawayo shi al-ulun nisbi din nan al-badal akwai abin da suke kira da al-badal musanya kenan wa huwa al-wusul ila shaykhi shaykhihi kadhalika to nan kuma ya ruwaici riwaya din an gane amma sai ya hadu da wancan malamin a malamin malamin sa kamar shi misali al-Imam an-Nasa'i ya ruwaici riwayar da kila al-Imam al-Bukhari ya ruwaice ta an gane amma sai ya hadu da shi a malamin malamin al-Imam al-Bukhari kama al-Imam Malik kaga al-Imam Malik malamin malamin al-Imam al-Bukhari ne to dai tashi riwaya misali babu misali ne dan ku fahimta to sai riwaya zuwa ga Malik din to kaga ya hadu da shi a malamin malamin sa to wannan shi suke kira al-badal wancan na farko kuma sun hadu a malamin al-muwafaqa kenan to shi yasa yace maka kazalika wa fihi to nau'i na uku al-musawatu akwai abin da suke kira da al-musawatu wa yastiwa wa adad al-isnadi min ar-rawi ila akhirih ma'a isnadi ahad al-musannifina ko to shine malai yace abinda ake kira da al-musawa daidai to wato istiwa wa adad al-isnadi shine ya zamo adadin isnadi yayi daidai da wancan isnadin min rawi daga rawi ila akhirihi har zuwa karshen sa to sai musawa ma isnadi ahadil musannifina kila wancan malaman da ke tsakanin sa zuwa ga manzon Allah biyar ne shi ma sai ya ruwaici wannan hadisin wanda shi ma malaman sa ba su wuce biyar ba zuwa ga manzon Allah kamar shi al-Imam al-Bukhari ya ruwaici hadisi kila a samu waɗanda ke tsakanin sa da manzon Allah ba su wuce mutum hudu ko biyar ba ko uku to shi ma al-Imam an-Nasa'i sai ya ruwaice nafsin wannan hadisin an gane amma da wata hanya daban ba irin ta al-Imam al-Bukhari ba kuma shi ma mazajen nasa ba su wuce hudu ko biyar ba to wannan musawa ke kaga abin ya zama daidai wa daidai ke wa fihi to sai nau'i na gaba malai ya ce al-musafahatu sai musahafa hada hannu ko wahiya ita ce alistiwa umma atilmi zizalikal musannif. To nan kuma dalibin sa kuka hadu da shi, ba malamin sa ba, ba malamin malamin sa ba, a'a dalibin su da ya ruwaci hadisin da gare shi, a gane? To kai kuma sai ka hadu da shi anan, kuma hadisin iri ɗaya ne, amma hanyar ka daban, ta wancan malamin shi ma daban, amma baka hadu da malamin ba sai ka hadu da ɗalibin sa. To wannan ana kiranta da al-musafahatu. To wannan duk ya shiga ƙarƙashin al-uluwun nisbi. Al-uluwun nisbi. To wa yuqabilu al-uluwa bi aqsamihi an-nuzul. To shi wannan al-uluw da muke magana ulul isnad, to yana muqabalantar sa shine an-nuzul. Kishi al-uluw shine an-nuzul, wato abu yayi ƙasa. Shine rijalul isnad su yawaita. Yawwa. To kaga kila a hankali shi ya cancanta a ce ma an siffanta da al-ulum. Tunda shike da yawan mazaji. To ba haka bane. Su malaman hadisi duk sanda aka karbi magana gurgurdan kiman magana, to gurgurdan kusancin maganar zuwa ga mai magana. Idan ya zama magana an karbe ta kuma ya zama wanda ya ruwaice ta zuwa ga wanda ya faɗi maganar kuma babu tazara mai tsayi, to wannan yana ƙarawa magana ɗaukaka da sauransu. Ƙwarai da gaske. Saboda wani zubin samuwar yawaitar marwaita shike bayuwa ma ana samun sahau da mantuwa da kuskure da sauransu. Amma za ka ga zai yi wahala isnadi ya zamo da rijalu ƴan kaɗan kuma ka ga kuskure ya uku a ciki. Mafi yawan kurakure da ake samu daga wasu marwaita, to in ka duba sai ka ga isnadin yana da tsayi. To shi ne dalilin da ya sa malamai suke rijayar da shi ulul isnad ɗin akan al-isnadun nazil. Fa in tasharaka rawi, idan rawi yayi musharaka yayi tarayya, wa man rawa anhu, da wanda ya ruwaice riwaya daga gare shi, fis-sinni, sai suka yi tarayya cewa shekarunsu ɗaya, da ɗalibi da malami shekarunsu ɗaya sun yi tarayya, walluƙe ko wajen wato haɗuwa wajen karatu shine alluki anan, ma'ana sun haɗu a wajen malam wani kaza da wajen malam wani da wajen malam wani da wajen malam wani, shine alluki anan. To wannan shi ake kira da riwayatul aqra, riwayar tsare ku kenan. Yawwa, a lokacin da ɗalibi ya zan shekarunsa ya yi daidai da na malaminsa, to sai riwaya daga malamin sai a kira ta da riwayatul aqra, riwayar tsarekun juna a shekaru, ko kuma ya zan wuraren da suka yi karatu ɗaya ne, malamansu ɗaya ne. To ko da shekarunsu sun bambanta, ita ma ana karanta da riwayatul aqra tunda dai sun zauna aji ɗaya, ko ba haka ba? To wannan shi ne. Wa in rawa kullum minhuma anil akhari fal mudabbaju, in kuma shekarunsu ya zamo ɗaya amma kuma kowa malaminsa daban, kuma magana ɗaya ce, hadisin ɗaya ne amma kowa malaminsa daban kuma shekarunsu ɗaya, to wannan shi ake kira da al-mudabbaju a ilimin hadisi kenan. Wa in rawa amman dunahu, in kuma rawi yayi riwaya ga wanda yake ƙasa da shi, fal akabiru anil asagiri, to wannan ita ake kira da riwayatul akabiri anil asagir, riwayan manya daga ƙanana kenan. Wa minhu, yana daga cikin ma wannan nau'in riwayan manya daga ƙanana, al-aba'u anil abna'i, riwaya iyaye daga yayansu kwarai ku akwai malamai da yawa da suka yi riwaya daga yayansu kaga nan yayan nasu sun zama malaman su
na'am
da kaida ilimin hadisi in hadisi dai ka ruwaita ga malami to ya zama malamin ka in ka zo an baton malaman ka dole sai ka sa shi dole sai ka sa shi wafi aksihi kasaratu to akasin wannan kan wannan shi ma ke da yawa shine riwayatul asagir anil akabir eh wannan shi shine ma al aslu ai
na'am
eh al aslu shine karami yayin riwaya gawa yawa to amma an samu daidai kucewa an ga manyan sun yi riwaya daga kananan su kamar misali yaya su yi riwaya daga iyayensu kaga wannan yafi yawa saboda a ce su iyayen sun yi riwaya eh to wannan haka ne in ka ji malamai sun ce riwayatul aqran ga abin da suke nufi almudabbazu ga abin da ake nufi riwayatul akabir anil asagir ko riwayatul asagir anil akabir wanda shine al aslu to abin da ake nufi kenan eh abin da ake nufi kenan to shine yace wa inishtarakas nani in dalibai guda biyu suka yi tarayya an shaykhin akan karbi magana daga wani malami dukkanin su sun karbi magana daga malamin ko hadisin daga malamin wa taqaddama mautu ahadihima amma sai ɗayan su ya riga wani mutuwa ɗayan dalibin ya rasu sai ya bar ɗayan to wanda ya mutu fa huwa sabiqu shi yake kira da as-sabiqu kaga ya riga abokin shi yawa wallahi shi kuma wanda an rayu a kira shi da lahiki to wannan shi ne to nan zamu kwana insha Allah mun dawo sai mu tashi wa irrawa anisnaini muttafiqayil lismi ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل to da fatan an fahimci abin da yake nufi eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh